mu ba ilimi na zamani wa mu ba ilimi na addini wa mu ba kirkira ta zamani wa mu ba kwanciya ta hankulawa mu ba rayuwa ta jin dadi wa
sai dai gungune da mu gungaba sai dai hasada da aikin zamba mu ba shirya ce da addini ba sannan ci da ce ta aikin zamba
wayo 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 kai cu
yo kai cu
gambiza da gamma gamman bauta wayo kai cu
wayo 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 kai cu
wayo kai cu
gambiza da gamma gamman bauta wayo kai cu
kai kare yake bautawa
na akai cu
mai bautar wannan kai ayo bauta
wai yo kai cu
bautawa wannan ka ga min bauta
wai yo kai cu
rabu tsare mu daga mun gambiza wai yo kai cu
kai da dan salati dubai
wai yo kai cu
gun manzo abido har da sahabbai
wai yo kai cu
alaye da tabi'ai na sadubai
wai yo kai cu
mai kaunar nabiyu bayan asha balle kai cu laye gadan katako
wai yo kai cu
ga kafin ta nan yarayin dako
wai yo kai cu
masu jira ku sun yi cirko cirko
wai yo kai cu
an yi badan badan kwadan wawaye wai yo kai cu
an ka baiwa aikin likita
wai yo kai cu
rena yan yar sai dai mata
wai yo kai cu
in aka baiwa nan miji zai wuta
wai yo kai cu
ayi barin kasa kasa dan asha aikin kai cu
tayi tsaye a mahauta
wai yo kai cu
ya dauko ka da janta danta
wai yo kai cu
wai zai fi dara kumi dan mauta
wai yo kai cu
mai kariyar gudu yana tatata wai yo kai cu
yarte ka bai wakilar mota
wai yo kai cu
mai kira ka bashi sakar mata
wai yo kai cu
ya zama yar burin burin dan mota
wai yo kai cu
an yi fa gabniya ya mai tatata wai yo kai cu
murda
wai yo kai cu
ina ango ana rawa babu kida
wai
lallai tambatar ku ta kasaita yo kai ciwo kuma yake ramka
wai yo kai ciwo tambo sai nake gani da duhunka
wai yo kai ciwo
wai kaka sa gane zamanin ka
wai yo kai ciwo
dole kuwa ka san makurar baya ha halin kai ciwo kanta fana shirin damke ta
wai yo kai ci
dan mutsirin mai hakon damke ta
wai yo kai ci
kifi ya gano kamar jar koma wai yo kai ci ba ilimi na zamani wa yo ba ilimi na addini wa yo ba kirkira ta zamani wa yo ba kwanciya ta hankulawa yo ba rayuwa ta jin dadi wa
sai dai gungune da mu gunga ba sai dai hasada da aikin zamba mu gani shirye ce na addini ba sannan ci da ce ta aikin zamba mu bar shin fida ta makirci ba yo kai ci wa
Oh.